الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقام معهم أرض قبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لرؤوكم ولكنهم وما هم لرؤوكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون من جعل مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يسمحون. ومنهم من يرزق بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم مروا آتاهم الله من فضله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إلا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي أو يقولون هو رب قل من خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الحميس شاهد غوات رمضان هجرة تدبود دليهود دا أربعين دا أربعين دا يزود دي بقي غوات انبيار شكرة تدبود دا muna cikin tafsirin suratul hajj kuma a yau zamu ci gaba daga aya ta 27 insha Allah. Wannan karatu namu na yau yana dauke da bayanin tarihin aikin haji, wato masomin aikin haji shine Allah subhanahu wataala ya ce wa azzin fil nas
يا طول كل فجر عميق.
من قرأت آيوي دستج قبات الله سبحانه وتعالى يا أمر نيقى النبي إبراهيم عليه السلام يا جينا كعبة بايان النبي إبراهيم عليه السلام يا قم جينا كعبة شين الله يمسونا أمر نيقى وأزم في الناس بالحج kayi sanarwa, kayi yekuwa, kayi shela ga mutane game da wajibcin aikin haji a kansu. Tunda an gina ɗakin Ka'aba wurin da ake zuwa aikin haji wanda ake ibada a gare shi, alƙibla ta musulmai, to sai kuma annabi Ibrahim ya kira mutane. Allah madaukaki ya ce wa azzim fil nas bil haji, kayi sanarwa game da aikin haji ga mutane. Idan ka yi wannan sanarwar, ya tuka rijalan, mutane za su zo ma akan sawayensu. Za ka ga wasu suna tafowa aikin haji akan kafafunsu a sawu babu abin hawa, da ƙasa ta ƙasa suke tafiya, yani mushatan ala arjulihim. Idan aka ce rijalan jam'u rajilin, rijalan za su zo muku suna tafiya akan sawayensu. Wa ala kulli damirin, kuma za ka ga ana zuwa aikin haji akan dukkan wani ramamman raƙumi, shi ne bamirin, wato rukubanan kenan. Allah yana cewa idan ka yi wannan kira, to mutane za su taho aikin haji, wasu suna tafiya akan ƙafafu, wasu kuma suna kan abin hawa. Abin hawan ma wani za ka gani ramamme. Idan aka ce abamiru shi ne alba'irun mahzulu, raƙumi ramamme shi ake kiransa abamiru. Wato Allah tabaraka wa ta'ala abinda yake nufi a nan, idan har ka yi kira zuwa ga aikin haji, to mutane fa za su yi ta zuwa aikin haji daga sassan duniya ba tare da la'akari da cewa suna cikin wadata ba. Komai talauci za ka ga mutum idan Allah ya nufe shi da zuwa aikin haji zai je. Shi yasa Allah ya ce za ka ga wasu sun taho akan kafafunsu, a ƙasa mutum yana takawa zai zo aikin haji. Ya atina min kulli fajjin amiq, za su zo daga kowane kwari mai zurfi, wato kowace ƙasa mai nisa, ko mi nisan ƙasa mutane za su zo. Saboda me? Saboda darajar ibada ta aikin haji. Wannan aya ta ɗauki bayanai da ɗan dama. Abu dai na farko, babu shakka abinda Allah ya tabbatar mana a cikin wannan aya shi ne Allah ya yi umarni ga annabi Ibrahim bayan ya gama gina Ka'aba ya kira mutane su zo aikin haji. Daga Allah ya tabbatar da wannan, kuma annabi Ibrahim ya yi. To amma yaya siffar kiran da annabi Ibrahim ya yi? Ta nan ne malaman sunna suka samu saɓani. Akwai, saboda babu tabbas, babu wata hujja da aka samu kai tsaye daga manzon Allah, hujjar da ta nuna ga yanda annabi Ibrahim ya kira mutane din. Illa dai Allah ya gaya mana ya masa umarni lokacin da ya gama gina Ka'aba ya kira mutane, kuma annabi Ibrahim ya kira mutane. To amma yaya siffar kiran, ta wace hanya aka yi kiran? Wannan ne babu tabbas, illa dai akwai hadisai da aka samu daga Abdullahi bin Abbas wanda ya taho ta riwayar almajiransa da dama. Abdullahi bin Abbas sahabi ne, kuma Allah ya bashi fahimtar Al-Qur'ani bisa addu'ar manzon Allah. So Abdullahi bin Abbas an samu ya yi bayani, amma bai dangana maganarsa da annabi ba, wato bai jingina maganar sa ga manzon Allah ba. A riwaya ta farko, Abdullahi bin Abbas ya ce lamma faraga Ibrahim min bina'il baiti a lokacin da Annabi Ibrahim ya gama ginin ɗakin Ka'aba, ƙila lahu, sai aka ce mar azzinfin nasi bil hajji, ya kai Ibrahim ka yi wa mutane yekuwa, ka sanar da mutane game da ibadar aikin hajji. Kala sai Annabi Ibrahim ya ce, ya Rabbi wa ma yablughu sauti, ya Allah ina ku muryata za ta isa sassan duniya, duniyan nan take da girma, ya za a yi muryata kaɗai ta isa kowane sashi? Sai Allah maɗaukaki ya ce masa, azzin wa alayyal balagu, kai dai ka yi sanarwa, kai dai ka yi kira, ka yi shela, idan ka yi isarwan tana gare ni, in ji Allah tabaraka wa ta'ala. Kala fanada Ibrahim, saboda haka sai Annabi Ibrahim ya yi kira, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, kutiba alaikum alhajju ila albaytil atiq, an wajabta muku tafiya aikin hajji, ziyaran Ka'aba, wato intaccen ɗaki. Allah ya wajabta muku wannan ibada, Annabi Ibrahim ya yi wannan kira. Fasami ahuma man bayna sama'i wal ardi, Abdullah ibn Abbas ya ce, to duk wanda ke tsakanin sama da ƙasa ya ji kiran Annabi Ibrahim, duk wanda ke tsakanin sama da ƙasa Allah ya isar da wannan sauti sai da ya isa gare shi. Afala tarawna an-nasa, shine Abdullah ibn Abbas yake tambayan su, yace ba kwa ganin yanda mutane yujibuna min aqsal ardi yulabun, suna amsa kiran daga sassan duniya, ina makajejin da kaga kana zaune jirage suna sauka lokacin da ake zuwa aikin hajji, za ka ga waɗannan sun fito daga China, waɗannan sun fito India, waɗannan sun fito Ingila, waɗannan Amurka, amma wato duk jirgin da zai sauka, wato za ka ga sun fito ma da ihraminsu, suna fito wannan ku, za ka suna labbaika Allahumma labbaika, gabas da yamma, kudu da arewa, shi ne abinda Abdullah ibn Abbas yake faɗa, yace ba ka gani mutane na zuwa daga sassan duniya daban-daban, yulabbuna, kuma duk suna talbiya. Wannan riwaya guda, riwaya ta biyu, ta biyo ta Sa'id ibn Jubair, wani babban tabi'i ya karbo daga Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas yace, lamma bana Ibrahimul baita, a lokacin da Annabi Ibrahim ya gina Ka'aba, auha Allahu ilayhi, sai Allah ya masa wahayi, an azzin fi nasi bil hajji, yace masa kai sanarwa game da aikin hajji, ka sanar da mutane. Kala Abdullah ibn Abbas yace, fa qala Ibrahim, saboda haka sai Annabi Ibrahim yace, ala inna rabbakum qad ittakhadha baytan, ku sani ya ku ƴan adam, Allah ya riki wani daki, wa amarakum an tahujjuhu, kuma Allah ya muku umarni ku ziyarci wannan dakin. Wato wannan shine lafazin da Annabi Ibrahim yayi, akwai bambanci tsakanin wancan riwaya da wannan. Fastajaba lahu Abdullah ibn Abbas yace, saboda haka ma sami'ahu min shay'in, duk abin da ya ji muryar Annabi Ibrahim sai da ya amsa, kaga ba ma dan adam kaɗai ba, min hajarin, dutse ya amsa, wa shajarin, bishiya ta amsa, wa akamatin, haka nan tudu, tsauni, duk inda tsauni yake ya amsa, au turabin, hatta kasa isa kanta ta amsa, au shay'in, komai ya amsa. Saboda haka suke cewa labbaika Allahumma labbaika, muna amsa kira, wato gare ka, kiranka ya Allah, muna amsa kiranka. Wannan maganar ta dan yi kama da hadisin da manzon Allah yake maganan falalan talbiya, don Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan falalar talbiya a lokacin da kaje umra ko kake aikin hajji. Manzon Allah yace ka daga murya a lokacin da zaka yi talbiya, ka daga murya, sai manzon Allah yace duk abin da ya ji muryarka, wato gurgudan tafiyar muryarka, gurgudan darajar da kake samu. Don haka yasa Annabi Musa alaihi salam da Annabi ya bada labarin zuwan sa aikin hajji, manzon Allah yana bada labari yace, Allah ya nuna mar Annabi Musa a lokacin da ya zo aikin hajji. Lokacin da Annabi Musa ya zo aikin hajji, manzon Allah yace sai ya sanya yatsunsa a kunnuwa ya toshe, saboda in ya wato daga muryar karma ya rage ta. Annabi Musa sai da ya toshe kunnensa yake daga murya yana talbiya. Manzon Allah yace, lahu ju'arun, yana ruri, yana talbiya, wanda daga muryan nan yana daga cikin ladubba na talbiya. Saboda haka manzon Allah yake cewa duk abin da ya ji muryarka, to zai maka shaida a ranar tashin kiyama. kaga gurgudan daga muryarka lokacin da kake talbiya gurgudan falala da kake samu na talbiyar da kake yi a lokacin umra ko lokacin aikin haji wannan riwaya guda ce sannan akwai riwaya da tazo ta hanyar mujahid al-imam mujahid wanda yace ce ta uku hadisin abdullahi bin abbas har yanzu yace qama ibrahim khalilullahi ala al-hajar fanada annabi ibrahim ya miƙe sai yayi kira ya ayyuhan nasu kutiba alaikumul hajj ya ku mutane an wajabta muku aikin haji fa usmi'u man fi aslabir rijal wa arhamin nisa'i kiran nan da annabi ibrahim yayi sai Allah ya sanya yaran da suke cikin mahaifa ba a amsa musu ba sun ji yaran ma da suke kasusuwan bayan iyayensu ba a riga an ciro ranka ma daga kashin bayan mahaifinka ba bare a sanya a mahaifar mahaifiyarka to kana ma kashin bayan mahaifinka sai da kaje wannan kira inji Abdullahi bin Abbas fa ajabahu man amana amma ba kowa ya amsa ba sai wanda yayi imani yani man sabaka fi ilmi Allah an yahujja ila yawmil qiyama idan dama Allah ya rubuta zaka samu damar zuwa aikin haji zaka taba zuwa umra to kai wannan amsar tuntuni dama labbaika allahumma labbaika duk wanda Allah ya rubuta masa cewa zai samu damar tafiya aikin haji to wannan kira ta annabi Ibrahim ya amsa mata sannan akwai karin bayanin da sayyidun jubairin yayi yace lamma faraga ibrahim min bina'il baiti a lokacin da annabi Ibrahim ya gama ginin dakin ka'aba auha allah ilayhi sai Allah ya masa wahayi an azzin fi nnas bil hajj ka sanad da mutane game da aikin haji fa kharaja fanada fi nnas sai annabi Ibrahim ya fita kaga wannan ya nuna cewa ba a garin makka ne annabi Ibrahim yayi wannan kiran ba wata riwaya tana nuna a cikin garin makka ne amma wannan tana nuna ba a cikin gari bane ya fita ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna rabbakum qad ittakaza baitan fahujjuhu lalle allah mahalicinku ya riki wani daki ya samar da wani daki don haka ku je ku ziyarci wannan dakin falam yasma'uhu yawma izin min insin wala jinnin wala shajarin wala akamatin wala turabin wala jabalin wala ma'in wala shay'in illa qala labbaika allahumma labbaika babu abin da yaji kiran annabi ibrahim dan adam ne aljani ne bishiya ce wato dutse ne kasa ne tsauni ne ruwa ne duk abin da yaji sautin annabi ibrahim sai da ya amsa masa labbaika allahumma labbai sannan akwai riwaya ta karshe da aka samu hadisin abdullahi bin abbas ita kuma ta biyo ta karamin sahabi wanda ake kiransa abu tufaili shi ma sahabi ne ya kawo hadisin na abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya musu tambaya hal tadri kaifa kanat talbiyatu shin kun san sababin talbiya kuwa talbiya ita ce cewar alhazai labbaika allahumma labbaika wannan shi ake kira talbiyatu at-talbiya Abdullahi bin Abbas yace ko kun san dalilin talbiya matsomin sa Abu Tufail yace sai na cewa kaifa kanat talbiya me asalin talbiya kala sai Abdullahi bin Abbas yace inna Ibrahima lamma umira an yu'azzina fi an-nas bil hajj annabi Ibrahim a lokacin da aka masa umarni kai sanarwa ka sanar da mutane game da ibadar aikin haji lokacin da Allah ya masa umarnin khafadat lahu aljibalu ru'usaha duk inda dutse yake sai da ya sunkuya saboda kiran annabi Ibrahim ya isa kowane sashi na duniya wa rufi'atil qura duk inda alƙarya take Allah ya daga ta fa azzana fi nnas sai yayi kira cikin mutane sai Allah ya isar da wannan kira zuwa ga mutane waɗanda Allah ya kaddara za su tafi aikin haji so waɗannan labarai da muka samu dukkan su riwayoyi ne na bayanin Abdullahi bin Abbas daga cikin su dai babu wuri guda da ya danganta magana sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hadisin sa kamar inda Ibn Hajar ya faɗa a littafin Fathul Bari yana mujallad na 3478 yace isnaduhu qawiyun bayanin Abdullahi bin Abbas inna hadisin yana da ƙarfi haka din ne abin ya faru kuma yana al-mustadrakul imam al-hakim yana hadisi na 3521 masana hadisi waɗanda suka ce labarin yana gaskiya ne akwai al-imam az-zarqani sharhin da yayi wa muwatta yana mujallad na farko 361 haka nan ibnu abdul barri yana wato littafin sa al-istizkar mujallad na 10 88 waɗannan masana sun tabbatar da lallai wannan labari ya tabbata Abdullah ibn Abbas yayi wannan bayani. Ibn Abdul Barri yace a lokacin da Annabi Ibrahim yayi wannan kira fa sami'ahu man ma bayna samawati wal ardi, duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa yaji muryar Annabi Ibrahim. Afala tarawna an-nasa yaji'una min aqbaril ardi yulabbun, ba kwa ganin yanda mutane suke zuwa daga sassan duniya suna talbiya suna amsa kiran Annabi Ibrahim alaihi salam. Sannan akwai bayani Ibn Jurayj wanda ya kawo ya ruwaito ta maganar al-Imam Mujahid. Al-Imam Mujahid yace qama Ibrahimu ala maqamihi, a wannan riwaya wajen da Annabi Ibrahim ya hau yayi wannan kira, wannan maqamu Ibrahim din ne dai, wannan dutsen da ɗansa ya kawo masa, ɗansa Annabi Isma'il ya kawo masa wannan dutse da ya aje yana hawa kansa lokacin da ginin Ka'aba ya danyi tsawo. Saboda haka idan ya hau kan wannan dutse sai ya ƙara tsayi, ya karɓi dutse daga hannun Annabi Isma'il ya ɗora a sama. To yana kan maqamu Ibrahim ne yayi wannan kira, riwaya guda kenan kamar yadda ya zo ta bayanin al-Imam Mujahid. Sai ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ajibu rabbakum, ku amsa kiran mahaliccinku. Faqalu, sai nan take duk mutane suka ce allahumma labbaika faman hajjal baita, wanda duka ga ya samu damar tafiya aikin hajji fa huwa mimman ajaba Ibrahim yawma idin, dama can ya amsa ma Annabi Ibrahim tun a wannan rana, wanda bai amsa ba Allah bai bashi damar zai je ba. Wannan ya zo cikin fatawar lajina mujallal na 11 shafi na 8 zuwa shafi na 10. أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من بناء البيت أن يؤذن للناس في الحج. باين النبي إبراهيم يا جم جن كعبة سأل الله يمس أمرني يسند متعني جمد فرلا أي كن حج. إن كدو بتفسير ابن كثير. ابن كثير يا تبت ده تيجي. أبين ده الله يكنه وأذن في الناس بالحج. ma'anarta nadi fi nasi da'iyan lahum ila al-hajj, yani ila hadha al-bayt alladhi amarnaka bi bina'ihi, ka kira mutane zuwa aikin hajji. Wato hajji shine ziyara asali, idan aka ce zuwa aikin hajji wato zuwa ziyaran wannan ɗakin Ka'aba wanda muka yi maka umarni ka gina shi. Ibn Kathir yace fa dhukira, saboda haka aka samu labarai annahu qala, Annabi Ibrahim sai ya ce ya rabbi wa kaifa ublighu an-nas wa sawti la yanfuzuhum, taya za a yi in isar ga mutane alhali muryata kuma ai ba za ta isa, ba za ta isa sassan duniya ba. Sai Allah ya ce masa nadi wa alaina al-balahu, ka kira isarwa na gare mu. Wannan ya faru ga manzon Allah shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je aikin hajjin sa na ban kwana, an ga abin mamaki waɗanda suka yi aikin hajji da manzon Allah. Malaman tarihi sun tabbatar da sun fi mutum 100,000, amma cikin ikon Allah idan Annabi ya yi magana yanda ka salla sifika duk wanda ke filin yana ji. Wannan hikima ce ta Allah, saboda haka yasa hudubobin manzon Allah waɗanda suka ba da labarin suna da yawa. Akwai wanda ke bayani yace ni ina tanti, yana ma tanti yana kwance a rumfansa yake jin hudubar manzon Allah, shi ko Annabi yana wajen jifa, yana wajen jifa domin kusa da wurin jifan nan inda babban masallacin nan yake, anan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudubarsa. Kuma gashi yana huduba amma wanda ke tantinsa yana jin muryar manzon Allah babu laspita. Wannan aiki ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Faqama maqamahu, don haka a tafsirin Ibn Kathir yace maqamu Ibrahim, Annabi Ibrahim anan yake tsaye wannan kira. Na biyu fa aka ce alal hajari, ala hijir Isma'il. Na uku aka ce alal safa, sai da ya hau kan dutsen safa. Na hudu aka ce ala abi Qubais, ya hau kan dutsen Abu Qubais shine wanda ke gefen Ka'aba, shine zaka ga an yi gine-gine manyan gine a wurin, ana cewa na wato mahukuntan Saudiya ne wannan dutsen, shi ake kiransa Abu Qubais. A wata riwayar aka ce nan kanta Annabi Ibrahim ya hau, yace ya ayyuhan nasu inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuhu. Fayuqalu, Ibn Kathir yace don haka sai aka ce innal jibala tawaba'at, duk inda dutse yake sai da ya sauka ya kaskantar da kansa, hatta balaga sautu al-arja al-arbi, duk inda tsauni yake sai Allah ya sa ya sauka sai duniya ta zama flat sai da muryar annabi Isma'il ta isa ko ina a duniyar nan annabi Ibrahim alaihi salam wa asma'a man fil arhami wal aslabi ba ma wadanda ke doron kasa ba hatta mutanen da ke cikin mahaifa wadanda ba haife su ba da wadanda suke kasusuwan bayan iyayensu yani ubannin su su ma Allah ya jiyar da su wa ajabahu kullu shay'in sami'ahu kuma duk wanda ya ji shi ya amsa ma annabi Ibrahim idan dan adam ne ya amsa to Allah ya nufe shi kenan Allah ya kaddara zai samu damar tafiya aikin hajji to wannan ibnu kasir ya ce haza madmunu ma ruwaya an ibni abbas an samu wannan tarwayar abdullahi ibn abbas da al-imam mujahid da ikrima da sa'id ibn jubair wa ghairi wahidin min as-salaf ibnu kasir ya ce magabata da dama sun tabbatar da haka wato abin ya auku saboda haka sai malamai suka ce idan ka dubi tafsirai zaka gani kamar tafsirin ibn jarir da ibn abi hatim mutawwala hadisin yazo da tsawon sa wallahu a'lam bi haqiqati al-waqi' tunda babu nassi daga manzon Allah ba za mu ce ga haƙiƙanin yanda annabi Ibrahim ya yi kiran ba ba za mu tabbatar ba amma haƙiƙa annabi Ibrahim ya yi kira din saboda me saboda wannan aya baya ga ce ammal azalu fala shakka fihi li'anna al-qur'ana al-karima nassa alayhi cewa annabi Ibrahim ya kira mutane wannan gaskiya ne yaya ya kira mutane babu tabbas ga yanda siffar take amma ba shakka annabi Ibrahim ya kira mutane kuma wanda ya amsa shine wanda Allah ke bashi damar tafiya yayin aikin hajji to sai bayani na biyu game da ita wannan aya wato aikin hajji abu ne sananne tun ma kafin zuwan manzon Allah saboda haka yasa ita wannan ayar abinda take nuna mana annabi Ibrahim ya kira mutane zuwa aikin hajji so kaga kafin tsakanin annabi Ibrahim zuwa ga annabi Muhammad akwai tazara akwai lokaci mai tsawo shin ana aikin hajji ko ba a yi ana yi tun daga wannan kiran da annabi Ibrahim yayi ana zuwa aikin hajji kafin ma a haifi manzon Allah larabawa suna aikin hajji saboda haka yasa a suratul baqara aya ta 197 Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat shi aikin hajji watanni ne sanannu me yasa aka ce sanannu saboda larabawa sun riga sun san su wato tun kafin zuwan annabi an san aikin hajji wanda ya nuna maka cewar kiran da annabi Ibrahim yayi dinnan da Allah ya nufa masu amsa suka amsa to fa ba a daina zuwa aikin hajji ba har zuwa bayyanar manzon Allah zaka ga wannan litafai kamar misali sharh an-nabawi ala sahih muslim ajibi ina ta shafi na 86 yace wa alam anna lil hajji miqata makanin wa huwa ma sabaqa fi hadhihi al ahadith wa miqata zamanin shi aikin hajji yana da guri kuma yana da lokaci kuma gaskiya ne kaga ba za ka yi aikin hajji a Najeriya ba ai akwai inda Allah ya ce ayi aikin hajji saboda ka dole sai ka je gurin to kuma ba a kowane lokaci ake aikin hajjin ba akwai lokacin da Allah ya ware don haka in ka tafi aikin hajji a watan Ramadan kana aikin banza ne ba watan da ake aikin hajji bane shine Allah ke cewa alhajju ashhurun ma'lumat ai aikin hajji watanni ne sanannu kuma Allah ya ce sanannu wato kaga kafin ma zuwan annabi an riga an san watannin da ake aikin hajji wanda shine ake nufi miqatu zamani wadannan watanni ne shawwal watan karamar sallah sai watan zulqa'da sai watan zulhijja kaga guda uku kenan watan zulhijja din kwanaki 10 kawai da cikin sa illa iyaka wadannan su ne watanni da ake aikin hajji shawwal zulqa'da ashuru layalin min zulhijja su ne kwanakin aikin hajji su ne abinda Allah ke cewa ashur ma'lumat wala yajuzu al-ihram bil hajji fi ghairi hadha az-zamani Al-Imam an-Nawawi yace kaga waɗannan watanni da Allah ya faɗa idan baka yi haramin aikin hajji ba a cikin su to hajjin ka bai inganta ba kamar misali mutum ya tafi Makka a yanzu da akan yayi harami ya shiga aikin hajji la aikin banza yake don watan da yayi haramin watan Ramadan baya cikin watannin aikin hajji dole sai ya jira watan Shawwal ya tsaya idan watan Shawwal ya tsaya to mutum yana iya harami ya shiga aikin hajji kuma shikenan niyyarsa ta inganta har zuwa lokacin da za a soke wannan hajjin shine Allah ke cewa fa man farada fihin al-hajj fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albabi. Babu shakka aikin hajji watanni ne sanannu. In ka dubi tafsirin al-Imam al-Qurtubi yace kana al-hajj ma'luman inda al-arab, aikin hajji sane yake wajen Larabawa. Larabawa sun san aikin hajji kuma suna zuwa mashhuran ladayhin. Falamma ja'a al-islam, saboda haka lokacin da musulunci ya zo, wato da Allah ya turo annabi, khutibu bima alimu wa unzimu bima arafu, sai aka yi musu magana da abin da sun riga sun sani, kuma aka tilasta musu abin da dama can ai sun san farilla ne a kansu. In ka dubi ahkamul arabi na ibn al-arabi shi ma, ahkamul qur'an na ibn al-arabi shi ma ya yi magana a kai, yana mujallar na farko shafin 286. Larabawa sun san aikin hajji tun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka lokacin da annabi ya zo, duk bayanin da yake game da aikin hajji sai zama gyara ake musu kawai. Dama sun san aikin hajji, saboda haka suna zuwa suna da wafi, sun san da wannan, sun san da ayyuka da dama. Amma da musulunci ya zo sai gyaggyara abubuwan da dama sun gurɓata shi, wanda asali annabi Ibrahim ya karantar da shi. So bayan aiko annabi fa, muna iya cewa akwai farkon aikin hajji. Yanzu misali ta bayanin wannan aya, yaushe ne aka fara aikin hajji? Zaka ce ai tun zamanin annabi Ibrahim Allah ya umarni ya kira mutane zuwa aikin hajji. So kaga kenan tun zamanin annabi Ibrahim ana zuwa aikin hajji. To amma idan ana cewa yaushe aka fara aikin hajji a zamanin mu annabinmu sallallahu alaihi wasallam, to nan babu shakka akwai amsar sa daban. Ta inda zaka samu wannan amsa sai ka dawo suratu Ali Imran aya ta 96 zuwa 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Daga nan sai Allah ya ce ni walillahi alan nasi hijjul baiti. To daga nan kuma farkon aikin hajji ya zo a zamanin manzon Allah, a zamanin mu annabinmu. Ga daga inda hajji ya zama farilla a kanmu, walillahi alan nasi. In zaka iya danganta wannan da kuma ayar da muka karanta a nan, wa'adzin fil nasi bil hajji, ko kaga wannan duk duniya ne. Amma shi annabi Muhammad fa da aka ce walillahi alan nasi, sai ya zamanto wannan sako ne zuwa ga nashi al'umma. Wannan ita ce ayar da ta farlanta aikin hajji gare mu, mu mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun 'anil 'alamin. Wannan ayar ita ce ta farlanta aikin hajji akan mu, ba wancan ba. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ita wannan ayan ya bayyana waye aikin hajji ma yake farilla kansa. Idan aka ce walillahi alan nasi, wato walillahi fardun wajibun alan nasi, walillahi fardun wajibun alan nasi, ga wata farilla wajiba da take kan mutane. Mecece farillan? Sai aka ce hijjul baiti, zuwa aikin hajji. Nan ma sai Allah ya bayani, sai ya ce man istata'a ilayhi sabila, wanda hanya ta sawwaka gare shi. Amma shi annabi Ibrahim da ya nasa kira, babu wannan saukin ko? Amma annabi Muhammad da ya nashi kira, sai Allah ya ce man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun 'anil 'alamin. Wanda ya butulce fa, wanda ke da hali, tunda an ce man istata'a, wanda ke da hali yana da wadata, kana da guzurin da zaka iya tafiya aikin hajji, sai kake zuwa. Kaga butulci ne ai ko? Allah ne ya baka arziki da zaka sauke farilla, amma sai ka ki ka je aikin hajji, ka kai ma Allah butulci. Shi yasa Allah madaukaki ya ce wa man kafara, wanda yayi butulci, fa inna allaha ganiyun 'anil 'alamin. To Allah wadace yake ga talikai, wato aikin hajjin ka baya kara ma Allah komi. Ko da aka ce ka je kai aikin hajjin, ba wai Allah ne zai ci ribar ba, ribar tana gare ka. Idan kayi butulci da Allah ya baka halin da zaka yi, kake zuwa, to karka dauka Allah zai amfana. Allah ba abinda zai rage Allah subhanahu wataala. So zaka iya ganewa ta ayoyin alqur'ani farillan aikin hajji ta zo da bayani kashi biyu. Da farko a harshen annabi Ibrahim, وأذن في الناس بالحج نبيها يازو أهرشم من زان الله وان دشينه يتوى سورة آل إمران آيات 97 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين هما لوكتين دا النبي فارا وأذن سا أمكا Allah bai farlanta aikin hajjin ba. Larabawa suna zuwa suna aikin hajjin su. Ba annabi bai hana su ba kuma baya yi tare da su. Har Allah ya bashi manzanci. Har annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira har ya koma Madina. Duk a wannan lokacin fa ba a ce aikin hajji yanzu dole ne ba. Sai dai wancan farilla ta farko ta annabi Ibrahim alaihi salam. Amma farilla ga musulmai a zamanin manzon Allah ba a riga an tabbatar ba. Wannan yazo cikin bayanin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya in ka dubi Zadul Ma'ad mujalla na uku shafin 595 yace sai da aka je shekara ta 9 tsakanin shekara ta 9 da shekara ta 10 shine Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da ita wannan aya domin wannan aya tana suratu Ali Imran ayan suratu Ali Imran ta sauko ne a shekarar da jama'a ke ta bakuntar manzon Allah har aka samu kristoci waɗanda suka zo Madina suka bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen Najran wanda har Allah ya saukar da ayar mubahala a dalilin su duk Ali Imran ne ce to karkashin haka ne sai Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti ashe kaga ba a farlanta aikin haji ga annabi ba sai a kusan shekara ta 9 ko ta 10 don akwai sabani wanda malaman tarihi suka yi game da asalin lokacin da aka farlanta aikin haji amma Ibn al-Qayyim ya tabbatar da an wajabta aikin haji ne a zamanin annabi a shekara ta 9 sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la khilafa annahu lam yahujj ba'da hijratihi ila almadina siwa hajjati wahidatin wa hiya hajjatul wada' duk malaman sunna sun yi ittifaki sun tabbatar shi annabi sallallahu alaihi wasallam aikin haji guda ɗaya a rayuwarsa duk malamai sun tabbatar da haka aikin haji guda ɗaya ittifakan sannan kuma aikin hajjin nan guda ɗaya shine ake kira hajjatul wada'i kuma malaman sunna sun yi ittifaki la khilafa annaha kana sanata 10 a wace shekara annabi ya yi aikin hajjin ban kwana shekara ta 10 so kaga shekara ta 9 Allah ya farlanta aikin hajji shekara ta 10 manzon Allah ya tafi babu jinkiri shine ibn al-qayyim yace lamma nazala fardul hajji a lokacin da farillan aikin haji ta sauka ga manzon Allah Allah yana cewa yanzu haji ya zama dole walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun 'anil 'alamin badara rasulullahi ila al-hajji min ghairi ta'khirin lokacin da Allah ya saukar da ayan nan nan take manzon Allah ya hanzarta ya tafi aikin haji bai jinkiri ba wanda shi yake nuna maka abin da ya kamata musulmi wato idan Allah ya hore masa kada ya jinkiri game da aikin haji annabi Allah yana saukar da ayan nan annabi bai jinkiri ba nan take ya tafi aikin haji fa inna fardul hajji ta'akhkhara ila sanati 29 aw 20 yace to dama farillan da Allah ya dora akan musulmai ba a tabbatar da ita ba sai a shekara ta 9 ko ta 10 ana tabbatar da ita manzon Allah cikin gaggawa ya je aikin haji kuma hikimar Allah annabi yana gama aikin haji ba a samu kwanaki 100 ba Allah ya karbi ransa so kaga babu jinkiri don haka yasa idan ka samu damar aikin haji kai take baka sani ba ko wannan damar ba za ka saki samun ta ba akwai hadisin Anas bin Malik game da ita wannan aya ta suratu Ali Imran aya ta 97 walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi masabilu gashi Allah ya saukar da umarni ga mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangane da aikin haji Allah ya sauka ya farlanta aikin haji akan musulmi waye Allah da kansa yace manistata'a ilayhi sabila wanda hanyar ta sawwaka gare shi so kaga Allah ya gaya mana waye haji take wajibi haji ya zama wajibi a kansa Allah ya gaya mana waye wannan shine wanda hanya ta sawwaka gare shi to kaga kalmar a rufe take hanya ta sawwaka gare shi kamar magana a dunkule take shine sai wani yace ya rasulullahi masabilu wannan hanya da aka ce in ta sawwaka wace hanya ce sai manzon Allah ya ce azadu warrahila idan ka samu guzuri kuma ka samu abun hawa shikenan hanya ta sawwaka gare ka wannan yana irwaul galil mujallal hud shafin 161 idan hanya ta sawwaka wato shine wanda ya samu guzuri me ake nufi da guzuri abinda zai ishe ka tafiya aikin hajjin ka dawo shine guzuri na biyu fa abin hawan da zaka hawo saboda tafiya ce mai nisa matukar mutum yana da lafiya an gama to wannan fahimtar ita ce ka samu hadisi tunda hadisi akwai malamai da suka inganta shi wanda ya gwada cewar iyakan abin da ake lura da shi kenan wannan ya zo cikin fatawa lajina mujallal 11 shafin 30 al-istita'a bin-nisbati lil-hajj me ake nufi da cewa an samu halin tafiya aikin haji me ake nufi da samun hanya an yakuna sahihal badani mutun ya zama lafiyayye kana da lafiya yani sahihul badan wa an yamliku min al-muwasalati ma yaslubuhu ila baitillahi al-haram kana da kudin da zaka samu abin hawan da zai kai ka makka kaga akwai lafiyar jiki akwai abin hawa kenan min ta'iratin aw sayyaratin in ma zaka tafi a jirgin sama ko zaka tafi a mota aw dabbatin ko zaka hau jaki ko zaka hau doki ko godiya aw ujratu zalika bi hasabi halihi ko kana da kudin haya wa an yamlika zadan yakfihi zahaban wa iyaban kana da guzuri wanda zai kai ka ya dawo da kai ala an yakuna zalika za'idan an nafaqati man talzamahu nafaqatuhu ya zamanto kenan idan kana da mata ai kana da abin da zaka bar mata hatta yarji min hajjihi har ka dawo daga aikin hajji din nan tana da abin da zai wadace ta wa an yakuna ma'al mar'ati wannan kenan shine samun hanya ga namiji idan mace ce fa to za a ƙara da maharami hatta fi safari halil hajji wal umra ai har tafiyar mace ga aikin hajji da umra dole a samu maharami to wannan shine abin da ya bambanta samun hali samun hanyar tafiya aikin hajji namiji da kuma mace shi namiji ba sharadin maharami amma ita mace akwai sharadin maharami to waɗannan su ne abin da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zaka gani mutum da yawa mutane da yawa sun samu halin tafiya aikin hajji amma sai ce a haba ai ban riga nayi gida ba waye ce sai an yi gida a cikin sharuɗa ina gidan haya ya za a yi tafiya aikin hajji ba sharadin gida a ciki to idan aka ce kowa sai ya gida zai aje aikin haji to ai masu zuwa daɗe ne babu sharaɗin sai kana da gida na biyu babu sharaɗin jari wani zai ce idan na tafi aikin haji na dawo jari na ya kare to ai wanda ka je gurinsa shi zai ɗora ka shi zai baka jarin to ba sharaɗin jari a cikinsu amma akwai sharaɗin ya zama kana da lafiya saboda duk wata ibada idan akwai rashin lafiya Allah tabaraka wataala yana sassauta ta ga ɗan adam la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha so kaga anan zaka fahimta mutane da yawa suna sakaci game da wannan umurni na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka samu kiyaye sai mu je aya ta gaba
ya yanzu ma la fa'ala wa yadhkur isma Allahi fi ayyamin ma'lumat ala ma رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعوا البائس الفقير
ليشهدوا منافع لهم wato Allah tabaraka wataala da ya umarni ga annabi Ibrahim akan ya kira mutane bayan ya gama gina Kaaba su zo aikin haji sai Allah ya ce ai idan suka zo aikin hajjin nan kaga baya ga ibada liyashhadu manafi'a lahum za su halarci abubuwan da za su amfane su don haka duk mutumin da ya je aikin haji ya dawo zaka samu ya samu fa'ida Allah ne ya riga ya tabbatar da wannan a cikin alqur'ani sai dai idan alhaji ya ki gaya ma gaskiya amma wallahi duk mutumin da ya je aikin haji yanda Allah ya faɗa liyashhadu manafi'a lahum za su halarci amfanoni ba amfani ɗaya ba amfanoni abubuwa masu amfani da yawa za su halace su kuma yana daga cikin amfanin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wanda zaka ga ilimin da baka taɓa sani shi ba zaka same shi saboda zaka ga mutumin da baka taɓa gani ba zaka ga halaye da baka taɓa gani irinsu ba
imma halin arziki ne imma natsiya idan imani ne idan butulci ne wato wani darasi ne na rayuwa duk mutumin da ya tafi aikin haji ya san akwai wannan fa'ida to sannan kuma akwai fa'ida ta kasuwanci har yanzu saboda ai Makka kaman cibiya ne na kasuwanci na duniya tun a zamanin da saboda ka mutumin gabas zai kawo kaya mutumin yamma ya kawo nashi mutumin kudu arewa to saboda haka zaka ga kamar wato wata santa ce ta musanyan ilimi daga sassa na duniya wato kamar Allah yayi wata hikima ce na samar da cibiya da za ta rika yada ilimi a sassan duniya saboda idan an tafi aikin haji mutumin gabas zai taho da wani kaya nashi da ya kera sai mutumin yamma ya gani kaga mutumin yamma ya karu da ilimin nan in ba dan mahadar da aka yi musu aikin haji ba za su samu wannan amfanin ba wanda ta sashin ilimin yana da yawa ta sashin kasuwancin ma yana da yawa don haka yasa bisa ga wannan ayar aka ce alhaji yana da damar yayi kasuwanci kaga aikin haji ba kamar sallah bane idan kana sallah ba ka surutu idan kana sallah ba zai zama kana ciniki kana sallah ba aiko wani yazo nawa ka sayar min sai ka dan girgiza kai sai ka dan bar misali da yatsu ai naira 2 ne ko naira 200 ne saboda ka yi baka kudin sai ka soke sallar ka baci wannan ba sallar jirgiya ke ba amma aikin haji daidai ne kana haraminka kuma ga kaya nan ka jibga a kanka kana cikin harami zaka baza kaya kana sayarwa sannan bakinka na labbaika allahumma labbaika kuma ibada ta karbu so aikin haji ya bambanta da sauran ibadoji ibada ce da ta hada dukiya kuma ta hada jiki sannan ta hada zikirin Allah don haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yadhkuru smallahi su ringa zikirin Allah fi ayyamin ma'lumatin a kwanaki sanannu su ringa zikirin Allah a kwanaki sanannu waɗanne ne kwanaki sanannu su ne kwanakin Zulhijja kwanakin watan Zulhijja wanda shine abin da akasarin malaman tafsiri suka tabbatar wato ita wannan zikirin Allah ga alhazai ya zo ta ayoyi kashi biyu wannan aya ta suratul hajji kaga inda Allah ya ce fi ayyamin ma'lumat amma kuma akwai aya ta 203 ta suratul baqara inda nan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin wanda kaga kenan ya gwada kwanakin da Allah ya magana akan ayi zikiri lokacin aikin haji kashi biyu ne kashi na farko ana kiran su ayyamun ma'lumat kashi na biyu ana kiran su ayyamun ma'dudat kuma dukkan su sun zo cikin alqur'ani to anan Allah yayi umarni ne a yawaita zikirin Allah a kwanaki sanannu sune ayyamun ma'lumat wanda sune kwanaki na farkon aikin haji kwanaki 10 na farkon aikin haji wanda sune kwanaki 10 Zulhijja wanda shine abinda akasarin malaman tafsiri suka tabbatar da shi saboda an samu hadisin Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas yace yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ayyamul ashri wal ayyamul ma'dudat ayyamut tashrik Abdullah ibn Abbas yace wato zikiri da Allah ya magana a suratul hajji alhazai su yawaita zikiri na farko shine idan watan Zulhijja ya tsaya da zaran watan Zulhijja ya tsaya to ana son alhazai su yawaita zikirin Allah asalin umarnin ga alhazai ne amma duk inda musulmi yake a duniya shi ma wannan umarni ya shafe shi to amma to inda ka lura Allah ya fara da liyashhadu manafi'a lahum ana magana ne akan mahajjata sannan sai Allah ya ce wa yadhkuru smallah kaga magana ce akan mahajjata dan haka zikirin asali ya zo ne ta umarnin Allah ga waɗanda sun tafi aikin haji idan watan Zulhijja ya tsaya ku yawaita zikirin Allah wannan shine bayanin Abdullah ibn Abbas wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo yana kitabul idain babu fadlul amal fi ayyamit tashrik kafin al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi na 969 sai ya kawo bayanin Abdullah ibn Abbas bi sigatil jazmi mu'allakan yana tabbatar da Abdullah ibn Abbas ya faɗi haka wato al-Imam al-Bukhari yana tabbatar da waɗannan kwanaki na farko da Allah ya ce a yawaita zikirin Allah a lokacin aikin haji su ne waɗannan kwanaki 10 na farkon Zulhijja kuma al-Imam an-Nawawi littafin al-Majmu' a mujallal na 8 shafi na 382 ya tabbatar da ingancin wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas saboda haka Allah ya ce wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat su yawaita zikirin Allah a kwanaki sanannu idan an tafi aikin haji an shiga makka watan zulhijja ya tsaya ka san ba za a fita aikin haji ba sai ranar 8 to tun daga ranar 1 din nan Allah ya yi umarni a yawaita zikirin Allah a waɗannan kwanaki sannan sai ya ce alama razaqahum min bahimatil an'am a bisa ga abinda Allah ya azurta su na dabbobin ni'ima wannan yana daga cikin dalilai da suka sa wasu malamai suke ganin ayyamul al-ayyamul ma'lumat ba kwanaki goma farko bane na gaba ne wato kwanaki uku na gaba ne kamar al-Imam Malik sai yace ai gashi Allah ya ce ai zikirin Allah a lokacin da za a yanka dabba wato ya'ani al-hadaya wa bahaya takunu minan na'am wannan hujja ita zama ita ce ta sa malamai suke cewa ba za ka yi layya da wata dabba ba sai dabbar ni'ima ba za ka yi hadaya da wata dabba ba sai dabbar ni'ima domin Allah ya ce alama razaqahum min bahimatil an'ami min bahimatil an'ami kaga kenan layya da kaza ko da talotolo ba zai yi ba ko dole sai da rago bahimatul an'ami da hadaya da layya Allah ya ayyana waɗanda ake alama razaqahum min bahimatil an'ami don haka malamai suka ce bahimatul an'ami kuwa raƙumai ne shanu sai awakai idan za a yanka a yi zikirin Allah kaga yawaita zikirin Allah tun daga farkon wata har zuwa ranar da za a yanka hadaya ko layya fakulu minha Allah ya ce sai ku ci daga waɗannan dabbobin wa at'imul ba'is al-faqir ku ciyar da matsatsi mutumin da ya shiga matsi al-faqir matalauci kuna iya ci kuna iya ciyarwa don haka idan mutum ya tafi aikin haji idan ya yi hadaya yana iya cin nama bisa ga bayanin Allah tabaraka wa ta'ala fakulu minha kuna iya ci amma ba sharadi ba ne yanzu da yake mafi sauki shine ka wakilta a yi maka hadayar kawai shi yasa da yawa za ka ga ba a yanke-yanke ba a dafe-dafe da soye-soye a filin mina amma a hakan ma akwai waɗanda suna hadayansu bisa akwai da yawa waɗanda ke ganin saboda bin umarnin Allah da kuma dacewa da sunnar annabi saboda shi annabi a lokacin da ya yi hadayar an dafa ya ci kuma ga ayar alkur'ani ta yi umarni a ci so kenan in dai da da hali to yana da kyau a ce alhaji ya yi kokari ya ga shi ma ya yi hadayar kuma ya ci don wannan shi ne dacewa da umarnin Allah da kuma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato waɗannan akwai hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu game da waɗannan kwanaki goma na farkon zulhijja wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke nuna falalan waɗannan kwanakin idan watan zulhijja ya tsaya kwanaki goma nan suna da albarka akwai hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin a'zamu indallahi wala ahabbu ilayhi al'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-ashr babu wasu kwanaki waɗanda suke da girma a wajen Allah babu wasu kwanaki waɗanda Allah yake so a mar aiki a cikin waɗannan kwanakin fiye da kwanaki goma na farkon watan Zulhijja hadisan Abdullah bin Umar sai manzon Allah ya ce fa aksiru fihinna min at-tahlil sai ku yawaita haylala a cikin su wat takbir da yin kabbara wat tahmid da yin hamdala hadisin yana al-Musnad akwai malaman da suka inganta wannan hadisin na Abdullah bin Umar wato sannan akwai hadisi na biyu shine na Ibn Abbas wannan hadisin yafi inganci shi wannan hadisin muttafaqun alai yana sahihul bukhari yana sahihul bukhari yana kuma riwaya ta al-Imam Tirmidhi al-Imam Bukhari ya kawo shi a kitabul idain Abdullah bin Abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr babu wasu kwanaki waɗanda aikin ƙwarai wato Allah ya fi son aikin ƙwarai a cikinsu na'am ko da yaushe kai aikin ƙwarai Allah yana so amma babu lokacin da Allah ya fi son aikin ƙwarai kamar a waɗannan kwanaki goma sai sahabbai suka ce wallal jihadi fi sabilillah ya rasulullah har jihadi bai kai aiki wato bai kai aikin da aka yi a cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja ba manzon Allah ya ce wallal jihadi fi sabilillah har jihadi sai annabi ya ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi sai dai mutumin da za a tafi jihadi ya ɗebi dukiyarsa ya fita da ita ya fita da ransa da dukiya falam yarji min zalika bi shay'in da ya dawo da komai gida ba wato a wannan jihadin ya mutu sannan dukiyar ta kare to shine wanda za a ce aikin sa yafi yawa wanda wannan yake nuna falala na aikin alkhairi a wadannan kwanaki 10 na farkon Zulhijja kuma hadisin kaga ga hadisin Abdullah ibn Umar ga Ibn Abbas sannan akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abdullah ibn Amr da kuma Jabir wadannan sahabbai sun ba da labarin haka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-Imam al-Bukhari dan ya karfafa mana daraja wadannan kwanaki 10 na farkon Zulhijja da yawaita zikirin Allah akai sai ya kawo hujja kaga baya ga ayar alqur'ani gashi mun karanta ta wayzkuru smallahi fi ayamin ma'lumati hadisi fa al-Imam al-Bukhari ya bada hujja da hadisin Abdullah ibn Abbas ta wajen al-Athar fa sai al-Imam al-Bukhari ya kafa hujja da aikin sayyiduna Umar sai yace to sayyiduna Umar idan aka taho Mina al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan duk yana kitabul idain in ka dubi babu fadl lil amali fi ayami tashri al-Imam al-Bukhari ya kawo wadannan labarai yace idan zamanin sayyidina Umar yana shugabanci idan an zo Mina yukabbiru yana yin kabbara fa yasma'uhu ahlu al-masjid wadanda ke masallaci suna jin muryar sayyidina Umar wato yana daga murya fa yukabbiruna su ma sai su yi kabbara wa yukabbiru ahlu al-aswaqi mutanen da ke kasuwanni su ma sai su rude da kabbara hatta tartajju minan takbira al-Imam al-Bukhari yace har sai Mina gaba daya ta rude da kabbara ta karkada ta girgiza saboda yawan kabbara da ake yi duk da cewa kabbaran da suke ba da sauti dai bane wato kowa yana kabbaran sa suna tunatar ma juna umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wadhkur ismallahi fi ayamin ma'lumati shine sai yace wa kana ibnu umar yukabbiru minan tilkal ayyam wa khalfas salawati Abdullah ibn Umar shi ma haka idan yana Mina yana yin kabbara haka nan a bayan salloli wa ala firashi idan yana kan shimfidarsa wa fi fusfatihi idan yana tantin sa wa majlisi idan yana zaune wa mamshahu idan yana tafiya tilkal ayyam jami'an duk waɗannan kwanakin a zaune yake a tafiya yake a kwance yake wato duk abin da kake yana da kyau ka yawaita zikirin Allah a waɗannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja wato yana daga albarkan zikirin Allah tabaraka wa ta'ala wanda akan haka Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi magana a littafin Madarij as-Salikin mujallad na biyu shafin 398 in ka lura idan kiyama ta matso to ayyukan ibada bacewa suke da kadan da kadan wannan bayani da muke ya kusan ya bace hatta mutanen da suke tafiya aikin haji in ka je Mina ka gaya min mutum nawa ne kake haduwa da shi kana ganin yana kabbara ko yana zikirin Allah ba sai dai kaga jama'a sun zauna ana hira ba maganan zikirin Allah kuma gashi aya ce ta alqur'ani ga abinda al-Imam al-Bukhari ya kawo bayanin zamanin sayyidina Umar yanda Mina ke rudewa da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala amma da kadan an yi watsi da zikirin Allah wanda har zaka gani lokacin da mutane ma suka fita daga Mina za a tafi Arafa kaga dai ma an riga an shiga aikin hajjin sosai amma a hakan ma zaka ga mutane sun yi shiru ko talbiyar ma ba a yi talbiyar kanta idan kuna mota zaka ga wanda ke daga murya yayi daddaye ne wani ma baya yi gaba daya da an tashi har a gama aikin haji baya talbiya ko guda wato da kadan zikirin Allah yake bacewa kuma idan zikirin Allah ya bace to babu shakka makasudi na ibada ya bace dalilin haka yasa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Madarij as-Salikin yake cewa ai idan ka lura da aikin haji ruhi na aikin haji shine zikirin Allah huwa ruhul hajji wa lubbuhu maqsuduhu menene maqsudin aikin haji Ibn al-Qayyim yace shine zikirin Allah menene ruhin aikin haji Ibn al-Qayyim yace shine zikirin Allah don haka yasa farkon ibadar zikiri ne karshen ibadar ma zikiri ne shine manzon Allah ke cewa inna ma ju'ila at-tawafu bil baiti was-sa'yu baina as-safa wal marwa wa ramyu al-jimar li iqamati dhikrillah ai manzon Allah yace duk ibadar da kaga ana yi a lokacin aikin haji an tsara wannan ibada ne saboda zikirin Allah dawafi me hikimar dawafi zikirin Allah sa'yi tsakanin safa da marwa me hikimar zikirin Allah jifa da ake mai hikimar zikirin Allah ai duk wanda yaje jifan in ya daga tsakuwa yana yin basmala yana kabbara ko yana kiran sunan Allah kai yana kabbara kafin ya jefa wannan dutsen sannan duka ibadar in ka dube ta ko ina zaka ga zikirin Allah ne manzon Allah yace to ai gaba daya aikin hajjin tsarin sa Allah ya dora shi ne akan zikirin Allah saboda haka yasa Allah ya cika maganar aikin hajjin a suratul baqara aya ta 200 yace fa idza qabaitum manasikakum fa idza qabaitum manasikakum idan kun gama ayyukan ku na hajji me Allah yace fadhkurullaha kadhikrikum abaakum aw ashadd dhikra kaga bayan ma an gama aikin hajji Allah madaukake yace ku yi zikirin Allah fiye da yanda kuke zikirin wato kuke ambatan iyayenku saboda a zamanin jahiliya idan an gama aikin hajji sai larabawa su hadu saboda haka sai ayi ta alfahari da iyaye da kakanni a ce ai kakana ya taba rera wata waka gata shine Allah ya ce idan kun gama aikin hajji ba tuna kakanninku za ku yi ba wanda ya kamata ku tuna shine Allah ku yawaita zikirin Allah kaga aikin hajji kenan ita ma sallah Allah ya gaya mana haka sallar farilla idan mun gama me ya kamata mu yi zikirin Allah ko wanda ya zo a suratul nisa aya ta 103 fa idza qabaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum idan kun gama sallah ku yi zikirin Allah to hatta sallolin farilla yanzu ka lura da kyau mutum nawa ne za a gama sallar farilla ya zauna ya zikirin Allah wuf mun tashi mun fita wato abu na farko da ke mutuwa ta fashin ibadar mu ita ce zikirin Allah in ka dubi aikin hajjin zikirin Allah yana bacewa in ka dubi sallolin mu zikirin Allah yana bacewa hatta sallar farilla inda Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo magana akan sallar Juma'a nan ma sai da ya fada fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi sai yace wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun bayan kun gama aikin sallar Juma'a ku watsi ku shiga duniya neman abinci amma koda kuna neman abincin ba a ce ku zauna haka ba ku ringa zikirin Allah fazkurullaha kaseeran ku yawaita zikirin Allah tabaraka wa ta'ala shine ibn qayyim juziya yace dan haka musulunci gaba daya Allah ya daure shine da zikirin Allah ba yanda za a yi wata ibada da za a ce babu zikirin Allah a tare da ita wani haza kana khatimatul hayatid dunya idan har karshen rayuwarka ta zo ka dace da zikiri wa idza kana akhir kalamil abdi adkhalahu allahul jannata ka dace kalmar karshe ta duniya da ta fito daga bakinka zikirin Allah ne to Allah ya alƙawari zai saka aljanna ya zama kalmar da ta fito daga bakinka ta karshe zikirin Allah ne to Allah ya alƙawari zai saka a cikin aljanna Allah ka sa mu iya futta kalmar shahada a karshen rayuwar mu mu ji aya ta gaba ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَصَّحُهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَصَّحُهُمْ الله ما توكي يچي تو sa'annan wato sun kare ibadarsu wanda ya nuna idan an kai ga zikiri wato an sauko daga arfa da Allah madaukaki yake cewa a yawaita zikirin Allah lokacin da aka zo karshen aikin haji me za a yi Allah madaukaki yake to za su kawar da su gusar da dattin jikinsu sun maliyaqbu tafasahum wato su karkare dattin dake jikinsu idan an ce ka gusar da dattin dake jikinka wato abin da ya shafi gashi kaga alhazai idan sun gama aikin haji ayi suna aski wasu kuma su yi saisaye wal abathir wasu da yanke faratu a yanke kumba ana son mutun ya haka lokacin da zai yi wanka ya gama aikin haji wankan fita daga harami wal muradu minhu al khuruj an al ihram idan za a fita daga harami ya kamata bil halqi idan za a fita daga harami to ayi aski wa qafsu sharib a rage gashin baki wa naqsil ibti a aske sumar hammata wal istihdad a kawar da sumana al aura wa kalmil abafir a yanke kumba wa lubsu siyabi sannan a sanya tufafi mai kyau a sanya turare wato Allah yana mana umarni a lokacin da muka gama aikin hajji to mu kawar da dattin dake jikinmu kawar da wannan dattin Allah da kansa yake mana umarni a cikin alqur'ani wanda shike nuna muhimmancin tsafta ga rayuwar musulmi kuma in ka lura wato wannan kamar bayani ne da ya shafi kiwon lafiya. Allah tabaraka wata'ala ya yi mana umarni mutanen gabas da yamma, kudu da arewan duniya, mu haɗu a Makka mu yi ibada, mu yi aikin haji a lokaci ɗaya. To kaga ko haɗuwan nan da za a yi haɗuwa ce da zai zamanto yana buƙatar a samu tsafta. Don haka Allah tabaraka wata'ala ya mana umarni kafin mu je ɗawafi, da yake wajen ɗawafi nan ne ake samun rububi da cunkoso. Kafin ma a je ɗawafin, idan an sauko daga Arfa, Allah maɗaukaki ya ce mu kawar da dattin jikinmu. Idan an taho Mina ka yi jifa, to dama ya kamata ka yi aski. Idan ka yi askin nan da za ka yi, ka aski sumar hammatanka na al'aurarka, ka cire gashin baki, ka rage sumar kasumba wanda sahabbai sun yi. Gemu ne ba a rage tsawonsa, amma hakika sumar kasumba Abdullahi bin Umar ya rage a lokacin da ya gama aikin hajjinsa. To idan an rage waɗannan suma, sai a yi wanka, sai a sa kaya mai kyau, sai a tafi tawafi. Kaga kamar Allah yana karantar da mu abin da ya shafi kiwon lafiyarmu. To idan an yi wannan, kaga lamun din da ya taho a gurin, sai zama Allah yana ƙarfafa mana mu fara yinsa, mu fara kawar da datti. Waliyufu nuzurahum, lalle su cika alƙawura da suka yi ma Allah. Sai ya ce waliyatawafu bil baitil atiq, kuma lalle ne su yi tawafin wato ɗaki yantacce wanda shi ne ɗakin Ka'aba. A nan Allah tabaraka wata'ala ya fara umarni da musamar da tsafta kafin mu je ɗawafi. Don haka ya sa mutumin da ya bi wannan tsari shi ne wanda ya fi dacewa da umarnin Allah tabaraka wata'ala, saboda Allah da kansa ya faɗa a cikin Alƙur'ani, idan ka sauko Arfa kafin ka je ɗawafi ga abin da ake son ka yi, wanda shi ne Allah tabaraka wata'ala ya mana umarni. Bayan jifa, bayan ka yi yanka, yana da kyau ka yi aski, wato za ka koma tanki, ka yi askin nan ko a Makka, sannan ka samu ka yi wanka, ka sanya tufafi mai kyau, sannan ka je ɗawafi. To wannan ɗawafi kaga ya samu umarnin Allah tabaraka wata'ala. In ka lura, ɗawafi da Allah yake magana a kai a nan shi ake nufi a tsawafu ziyara, shi ake nufi da ɗawafun ifaba, wato ɗawafin da an gangaro daga Arfa, ba ɗawafin da za a yi sai shi, wannan shi ake nufi da ɗawaful ifaba. Wannan Allah da kansa ya yi umarni a yi shi a cikin Alƙur'ani. Saboda haka ya sa al-Imam an-Nawawi a littafin al-Majmu' yake cewa duk malaman sunna sun tabbatar da wannan ɗawafin rukuni ne cikin rukunan aikin hajji, domin Allah da kansa ya magana akai a cikin Alƙur'ani. Kaga kenan ba za a ce sunna ba ce. Wanda bai yi tsawaful ifaba ba, hajjinsa na kasashe ne, domin Allah tabaraka wata'ala umarni ya mana waliyatawafu bil baitil atiq, lalle ne su yi tsawafi, wato su je tsawafin ɗaki yantacce, shi ne ɗakin Ka'aba. المراد منه طواف الزيارة وهو طواف الإفاضة. طواف إيري أكني باب شكا وانا ذاك سامو أن التفايد داما أقي طواف دا أكي كرة طواف القدوم. طواف القدوم شين طواف إسوى مكة لوكا تشين ذاك شغا مكة كان شغا مكة أبين دا أكي سوكا فاري شين طواف كعبة. تو وانا طواف أنا كرش طواف القدوم. سنة أقي طواف الإفاضة. Tawaful ifaba ita ce muke magana a kai. An tafi aikin hajji, an yi tsayuwan Arfa, an sauko. Lokacin da aka sauko ana tahowa Mina, bayan an yi jifa, wanda ya yanka ya samu yanka, an yi aski, an yi wanka, an sa tufafi, sai a wuce Makka a yi ɗawafi. Wannan ɗawafi shi ake kira tawaful ifaba. Shi wannan ɗawafi rukuni ne, tun daga shi Allah da kansa ya magana a kan shi a cikin Alƙur'ani. Sai na ƙarshensu shi ne tawaful wada'i, ɗawafin bankwana. Shi kuma tsawafin bankwana ba lokacin da za a bar Makka ake yinsa. To tsawafi sun zama guda uku, duk da cewar akwai wani tsawafi guda al-mutatawwa'u bihi wanda ake yinsa, wannan tsawafi nafila ne. Tsawafin nafila shi ne al-Imam an-Nawawi a littafin al-Majmu' juz'i na 8 shafi na 15 ya ce fa innahu yustahabbu lahu al-iksaru min at-tawaf. Mutumin da ya je garin Makka, kai da ba mazaunin Makka ba, idan Allah ya kai ka Makka, to ba nafila ce kamata ka yawaita yi a garin Makka ba, me ya kamata? Tawafi. Ka je ka yi ta tawafi, domin in ka bar Makka ka bar Ka'aba, in ka bar Makka ka bar wajen tawafi. Don haka ba ka da ibadar da ya kamata ka yawaita yi a garin Makka irin tawafi. Ka yi ta tawafi ba kuma iyaka. Wannan dawafi shi mustahabi ne, baya cikin dawafin da muke magana akai. Dawafi guda uku, dawafi na farko na shigowa Makka, dawafi na biyu shine dawafin da an sauko Arfa, shine wanda Allah yake magana akan sa anan suratul Hajji. Dawafi na ƙarshe fa shine dawaful wada'i, lokacin da zaka bar Makka zaka yi dawafi. To shine sai yace anan shi dawaful qudum, dawafin shigowa Makka. In ka dubi littafin fiqihu zaka ga sunaye daban-daban da suke bashi. A wannan littafin zaka ga an rubuta sunan tawaful qadimi, a wannan littafin zaka ga an rubuta tawaful wurudi, a wannan littafin zaka ga an sa tawaful waridi, a wannan littafin ai rubuta tawaful tahiyyati, wato tawafin gaisuwa. Ai saboda kana shiga Makka, abinda zaka fara yi shine tawafi, wato kamar gaisuwar Ka'aba ita ce tawafi, ba kamar tahiyyatul masjid wanda nafila ne za a yi ba. To amma tawaful ifaba fa, tawaful ifaba ita ce muke magana akai, ita ce ta shafi aikin hajji. An sauko Arfa, duk alhajin da ya samu saukowa daga Arfa wajibi ne sai ya yi dawafi. Wannan dawafin shi ake kira dawaful ifaba, yana da sunaye guda biyar. Ana kiransa dawaful ifaba, ana kiran shi dawaful ziyara. Dawaful ziyara, dalilin da yasa ake kiransa dawaful ziyara, saboda alhazai sun riga sun bar Makka sun koma Mina. A Mina ake zaune. An tafi Arfa, an sauko, an dawo Mina. Zaka zo Makka ka yi dawafi, ka dawo Mina. Kaga shi yasa ake kiran dawafin ziyara. Alhali ba ziyara ba ce, don dole ne wannan dawafin ka yi. Sannan ana kiranta dawaful fardi, dawafin farilla, kuma akan kira ta dawaful rukuni, dawafin rukuni, saboda rukuni ne ga aikin hajji. Ana kiran shi dawaful sadari. To babu shakka wannan dawafi dole ne, don in mutum bai yi shi ba, to aikin hajjinsa ya samu lahani. Kamar yadda ya zo cikin bayanin Ibn Qudama a littafin Al-Mughni, yana mujallad na biyar shafin 311, wa huwa rukunun lil hajji, rukuni ne a aikin hajji. La yatimmu illa bihi, la na'lamu fihi khilafan. Al-Imam Ibn Qudama yace babu wani sabani da aka samu wajen malaman sunna akan cewa dawaful ifada rukuni ne ga aikin hajji, saboda haka aikin hajji baya cika matukar ba a yi shi ba. Wannan yazo cikin Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, mujallad na uku shafin 146. Huwa min fara'idil hajji, la khilafa fi dhalika bainal ulama, babu sabani a zakanin malamai akan cewa dawaful ifada farilla ce, tana cikin farillai na aikin hajji. Ta haka al-Imam Nawawi shi ma ya faɗa, wa alam anna tawaful ifadati ruknun la yasihul hajju illa bihi, tawaful ifada rukuni ne aikin hajji, baya inganta sai ta dalilin sa. Dalilin da yasa malamai suka ce tawaful ifada rukuni ne saboda wannan aya da muka karanta, wal yufu nuzurahum, lalle ne mutane su cika alwashi da suka yi ma Allah. Idan ka yi ma Allah alkawari, to wajibi ne ka cika. Wal yatawafu bil baitil atiq, kuma lalle ne su yi tawafin daki mai yanci. Al muradu minhu tawafu ziyara bil ijma. Sai Allah madaukaki ya ce a gaba,
ذلك ومن يعظ حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان
zalika. Allah ya ce ta wannan bayani, wato haka nan yake, wa man yu'azzim hurumatillah, wanda yake girmama hukuncen Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa khairul lahu inda rabbih, wannan shi ne mafi alkhairi gare shi a wajen Allah mahaliccinsa. Wannan ayar tana daban tsoro ga mai hankali. Allah madaukake ce man yu'azzim hurumatillah, duk wanda yake girmama hurumin Allah, to wannan shi fi maka alkhairi wajen Allah. Wato duk abin da aka ce maka Allah ya hukunta, hukunci ne na Allah, ka daraja shi a matsayinka na musulmi, kar ka yadda ka yi wasa da shi. Wasa da shi yana gwada kana wasa da addinin baki ɗayansa. Idan aka ce hurumatullah, ana nufin hukuncen Allah, duk abin da Allah ya sanya a matsayin doka shine hurumi. Idan Allah ya yi doka, wannan dokar ta zama hurumi. To idan mutum ya daraja wannan hurumi, to yana zama alkhairi gare shi wajen Allah. Wa uhillat lakum al-an'am wa uhillat lakum al-an'am an halatta muku cin dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai dai wadanda aka karanta muku haramcin su. Da shanu da awakai da tumakai da raquma wadannan su ne dabbobin ni'ima Allah ya halatta mana. Abubuwan da aka haramta mana an riga an yi bayani ko dai su zama mushe da sauransu. Sai Allah madaukaki ya ce fajtanibur rijsa min al-awsan sai ku nisanci kazanta na bautan gumaka saboda bautar gunki kazanta ce. Ku nisanci kazantar bautar gumaka wajtanibu qawla zur kuma ku nisanci shaidan zur duk magana ta ƙarya da za a cuci wani da ita ita ce ake kira az-zur. Ayi ƙarya a cuci wani imma a kotu ko kuma a wani waje. Allah madaukake yace duk magana da za a zalunci wani da ita ku nisance ta saboda akwai ranar hisabi. Idan aka ce a girmama hurumin Allah, misalin girmama hurumin Allah wato shine a girmama duk abin da Allah ya girmama shi. Shi ku Allah ya girmama abubuwa daban-daban. Misalin su shine akwai watanni da Allah ya girmama su ai. Daga cikin waɗannan watanni akwai watan da muke ciki, watan Ramadan ko? Watan Ramadan Allah ya girmama shi. Ya girmama watan Ramadan. Saboda haka yasa idan ka girmama wannan watan to kana samun daraja a wajen Allah. Idan ka wulakanta wannan wata to ka wulakanta hurumin Allah. Mutum yana samun kaskanci wajen Allah. Domin haka in ka dubi hadisan manzon Allah zaka ga Allah tabaraka wata'ala ya girmama wasu abubuwa ta wurare, wasu kuma Allah ya girmama su ta lokuta. Kamar Ramadan lokaci ne Allah ya girmama shi. Kamar Makka guri ne Allah ya girmama ta. Masallaci guri ne Allah ya girmama shi. So wato duk abin da Allah ya girmama shi imma na lokaci ko na guri ka bashi darajar sa. Misalin sa shine idan ma mutum ya zamanto fasiki ne, idan aka ce maka Ramadan ya zo kai iya kokarin ka ka daina fasikancin har watan ya wuce. Idan ka yi fasikancin na a cikin Ramadan to ka tozarta hurumin Allah. Shine abin da aya take karantar da mu. Saboda haka yasa aka samu hadisin Abu Hurairah wanda Annabi yake cewa as-siyamu junnatun, shi azumi garkuwa ne. Idan mutum yana azumi fala yarfufu wala yajhal, kada mutum a samu yana maganar batsa, kada mutum a samu yana jahilci. Wato jahilci ma anan shine ya zamanto ana kace na ce da kai, ana gardama ana musayya bai kamata ba. Sai manzon Allah ya ce wa inimru'un qatalahu, da a ce wani zai nemi fada da shi au shatamahu ko ya zage shi kar ya rama. Manzon Allah ya ce fal yaqul inni sa'imun, abinda ya kamata sai ka ce ni ina azumi. Me Annabi yake koyar da mu girmama hurumin Allah. Kaga wata Ramadan hurumi ne. Tunda mun shiga wannan wata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da fada ne aka takale ka kada kai, wato kar kai jayayya, kar a samu ana musayya da kai. Akwai hadisin da ya tawata riwaya, wannan hadisin na Abu Hurairah yana sahihul Bukhari babu fadlis sawmi, akwai kuma a sahihu Muslim babu hibdul lisani lisaimi. Wata riwaya yace man lam yada'a qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Wannan lafazi kenan, wannan lafazin yana cewa fi an yada'a, wato Annabi yace wanda bai bar zancen batsa ba, bai bar maganganu na batsa ba na alfasha, bai bar maganar alfasha ba, bai bar aikin alfasha ba, bai bar maganar ta ba, bai bar aikin ta ba, Annabi yace to Allah bai da bukatar azumin wannan mutumin. Wato wannan kalmar cewa falaysa lillahi hajatun, Allah ba shi da bukatar azuminka bi an yada a ta'amahu wa sharabahu, wai dan ka bar cin abinci ka bar shan abin sha bai damu Allah ba, wai dan ka wuni baka ci ba ka wuni baka sha ba aikin banza ne. Saboda wannan abin da kai bai raba ka da tsoron Allah ba, bai sa maka tsoron Allah ba. Mutum nawa ne a cikin watan Ramadan zaka ganshi yana kallon fina-finan batsa, a watan azumi yana azumi, mutum nawa ne? wanda kuma a watan azumin bai bar lalata da matan banza ba, bai bar fasikanci ba, duk abin da ake nema sha'a bai daina ba, shine sai manzon Allah ya ce to shi Allah bai buƙatar azumin wannan. Wato hadarin wannan yafi hadarin mutumin da ya karya azumi da gangan, saboda shi wanda ya karya azumi da gangan an ce zai iya ramawa, amma idan mutum yayi alfasha yana azumi, manzon Allah bai ce zaka rama ba, saboda kan azumin dai babu lada, azumin ya lalace kuma ba a ce ka rama ba, ko ka rama ruma ba za a karba ba, so kaga hadarin sa yafi muni. Saboda haka yasa idan mutum yana azumi ya girmama wannan watan, wato duk abin da Allah ya girmama shi, kai musulmi kai kokari ka girmama shi, idan ka girmama shi kana samun daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa yace fa huwa khairul lahu inda rabbihi, idan ka girmama hurumin Allah to yana zama alkhairi gare ka a wajen Allah mahaliccinka. Duk sa'ilin da aka ce wannan abu abun addini ne sai ka girmama shi, to a dalilin sa Allah sai ya maka kyautar da baka yi tsammanin zaka same ta ba. Bari in baka misali ga wadanda ke karanta littafin fiqh. Akwai wata mata bakar fata ce, bakar fata kaga dai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a farkon musulunci, wanda yanda ake gana musu azaba bakaken fata bayi ne, zuwan musulunci shine ya ba mu bayi daraja, wanda cikin hadisai da aka samu na bayi da suka samu karama, akwai matar da aikin ta shine idan ta ga datti a masallaci ta dauka ta jefa, idan ta ga datti a masallaci leda ce takarda, misali a zamanin mu na yau su ne datti aiko, ko wani yayi kaki ta rufe, aikin ta kenan sharan masallaci. Ana nan ranan an yi kwanaki manzon Allah bai ganta ba, ina matan nan da take kaza, ta ya rasulullah ai ta rasu shi dai ba ku gaya mun ba, inji annabi. Kaga manzon Allah yana daraja ita wannan matar, saboda me? Ta daraja hurumin Allah, masallaci hurumin Allah ne, tunda ta daraja hurumin Allah manzon Allah ya ce ku kai ni kabarinta, sai da manzon Allah ya je mata sallar jana'iza, wanda ke nuna maka in mutum ya daraja addini to shi annabi yana daraja shi. Kuma haka Allah tabaraka wa ta'ala yake daraja ka, saboda me? Saboda daraja addininsa. Kuma haka abinda Allah ya haramta shi ma ka dauke shi babban abu, karkare na nan ma yana daga ta'zimu hurmatillah. Idan aka ce maka wannan abun ba shi da kyau to ka dauka shi da haram ɗaya ne, dan akwai mutumin da idan aka ce abu kaza ba kyau sai ya ce a makaruhi ne ko haram, idan aka ce ai makaruhi ne ce to ai da dama ba laifi za a taba ko, inda makaruhi ne wato haram ne shi zai bari. Wato abinda ake cewa a matsayinka na musulmi ka daraja makaruhi kamar yanda kake daraja haramun, idan kai haka to zaka samu daraja a wajen Allah. Domin akwai hadisi manzon Allah dake cewa iyyakum muhaqqaratiz zunub, manzon Allah yace ku kiyaye raina laifi, kar ku yadda ku raina laifi, fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikanahu, suna iya taruwa har su hallaka dan adam. Sai annabi ya bada misali yace kamar ni da kai ne tafiya ta same mu, jama'a ce tafiya ta hada su, ana cikin tafiya a daji, yani bi ard ka an bi ard falatin fa hadara sani alqaumi fa ja'ala ar-rajul yaji'u bil udi, saboda haka kwana ya kama su muna buƙatar tare kirare, zamu hura wuta ko dan mu jidimi ko dan mu dafa wani abin da zamu dafa, fa amma kuma gurin ba ciyawa, rairayi ne hamada ce. Suka ce eh ko da rairayin ne kai kai gabas, wancan yayi kudu wannan yayi arewa, muyi ta nema in tsinke ka samu ka dauko. Da suka rarrabu annabi yace ai kowa na zuwa da tsinke tsinke, sai gashi an tara dami guda, ashe hange da kake karamin abu kamar kadan ne, wannan kadan din ya isa a kamba mawuta a kona ka da shi. Shine abinda annabi ya bada misali da shi, yace gashi nan waɗannan mutane sai gashi sun tara kirare, hatta jama'u min zalika sawadan wa ajjaju naran, suka kunna wuta, fa andaju ma fiha, suka girka abinda suke bukatan girkawa. Wanda wannan ya nuna shi zunubi kar ka dauka akwai karami akwai babba, ka dubi girman wanda ake ma zunubi shine Allah, saboda ka zunubi gaba ɗayan sa babban abun gudu ne. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisin 389. Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a cikin abinda muka faɗa, kuma Allah ya gafarta mana kurakurai, Allah ya karbi ibadan mu ya biya mana bukatun mu baki ɗaya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.